يا الله يا الله نهك الله نكي نين ركا بروتك تهت هويبا كودمها تنبياني كيدا كودمها تنبياني كيدا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka gabata shirin domin iyali ya kawo muku labarin sace waɗansu mata uku a jihar Zamfara da suka hada da waɗansu ƴan biyu da suke shirin aure. Waɗanda suka yi garkuwa da su sun buƙaci a biya naira miliyan 15 kafin a saki ƴan biyun. Daga baya kuma suka yi barazanar kashe su sabili da bisa ga cewarsu. Wa'adin da suka ɗiba na sakin ƴan matan ya cika.
Lamarin ya ƙara tada hankalin jama'a yadda ake yada wani sautin murya ta ɗaya daga cikin ƴan matan nan tagwaye da wasu ƴan bindiga suka sace a jihar Zamfara, wanda ƴan bindigar suka kira tattaunawar bankwana da ƴan uwanta. A sautin da ɗaya daga cikin tagwayen cikin kuka ta bayyana irin azaba da uƙubar da suke fuskanta, tare da roƙon ɗan uwan nata da cewa a bi duk hanyar da ta dace domin ceto su daga ƴan bindigar da ke barazanar halaka su. Kamar tabbatarwa ɗaya daga cikin masu garkuwa da tagwayen a sautin ya tabbatarwa ɗan uwan tagwayen cewa za su kashe ɗaya daga cikin su saboda daɗewa da aka yi ba a biya kuɗin fansar su ba, da adadin su ya kai naira miliyan 15.
Wannan ya sa masu hali baiwa a ciki da wajen jihar Zamfara suka yi karo-karo suka haɗa kuɗin da ƴan fashin al'umman suka buƙata kan ƴan biyun, aka kuma dace bayan biyan kuɗin aka sako su. Wakilin Murtala Faruk Sanyina yana bin diddigin wannan lamari ga kuma rahoto da ya hada mana.
Rahotanni daga jihar ta Zamfara sun ce an sako Hassana da Usaina da yammacin Asabar bayan da aka biya kuɗin fansa da adadin su ya kai miliyan 15, da aka sami tarawa tare da taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar ta Zamfara. To sai dai da sauran rira aka ba, domin kuwa an sako tagwayen ne kadai ba tare da 'yar uwarsu Sumayya ba, wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin na Dauran. Na zanta da ɗaya daga cikin ƴan uwan yaren, Abubakar Muhammad Zurmi.
To a gaskiya dai ƴan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu. Ita Sumayya tana can, kuma Sumayya dai shekara ɗaya aka yi mata aure yanzu, kuma tana da juna biyu yanzu haka. So ita dai yanzu ta rage can da ita da mutum uku, ya zan su huɗu kenan wanda aka ɗauka dai daga garin Dauran.
To shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka buƙata, me yasa kuma ba su saki ita Sumayya ba?
Ai, ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita Sumayya za ta bada miliyan 150, su ƴan tawaye za a bada miliyan 100. Kowane farashin shi daban-daban ne suka yi. So duk yake aka ana kokarin a ga cewa an hada gaba ɗaya an aishe su wanda dai suka garkuwa da su sun kiyaye yadda da haka, sun ce dole dai su ƴan tawaye nasu daban, Sumayya da ta daban, sauran waɗannan ƴan ƙananan yaran su ma biyu daban, shi ma wancan Siraji shi ma nasu daban.
A can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen, shin kuna da tabbacin cewa ita Sumayya tana nan a raye tare da su?
Eh, lalle tun da shekaran jiya can ma ai baban da shi Abubakar Yusuf ya yi magana da ita. Kwanan baya ma haka suka ce muna za su kashe suna tare da ni. Amma duk da roƙon da muke masa cewa don Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu. To alhamdulillahi bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa, mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din.
To a yanzu menene makomar ita Sumayya da ke hannun ƴan bindigar har yanzu?
To Sumayya dai muna neman addu'a ga al'umma gaba ɗaya da aka yi roƙon Allah annan bayan Allah da taimakon da mutane suka yi wanga yaran su ma suka yi toto, muna roƙon Allah sauran da suka rage su ma su fito, domin abin gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abin ya wuce duk yadda ake tsammani. Duk muka yi magana da Sumayya kuka take yi tare da su cewa suna za su kashe ta za su bi, kuma mun yi magana da su cewa za mu ba su miliyan 3 na Sumayya. Mun yi duk yadda za mu yi, wallahi dai mutanen sun ki suna ta dai wasu rutai da zage-zage ma suke muna.
Masu garkuwa da mutane sun sace tagwayen ne da ke dab da shiga ɗakunan auren su a watan da ya gabata, sa'ad da suka je garin Dauran ta ƙaramar hukumar mulkin Zurmi domin shirye-shiryen auren su, inda aka yi awon gaba da su tare da 'yar uwarsu Sumayya.
To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin yanayin sakin ƴan biyun da kuma yadda suka yi rayuwa na tsawon wata guda a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su. Mu kuma nemi sanin halin waɗanda suka baro baya suke ciki.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar ta ci wargaje. Najeriya ƙasar mu ce. tsaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata.
Yanzu bari mu koma harkokin siyasa a Najeriya, inda hukumance ƴan takara suka fara yaƙin neman zaɓe a babban zaɓe na ƙasa da za a gudanar shekara mai zuwa. Shirin domin iyali ya yi hira da ƴan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Allied Congress Party ta Najeriya ACPN, tsohuwar mataimakiyar babban bankin duniya, har wa yau tsohuwar ministan ilimi a Najeriya, wato Dr. Obi Ezekwesili. A cikin doguwar hirar su da wakilinmu Madina Dauda, Madam Obi ta fara da bayyana abin da ya bambanta ta da sauran ƴan takara.
My concept of governance is when leadership is presented in ways that build the right institutions.
Obi ta ce, yawan jama'a masu basira da ƙarfin hali da Najeriya ke da su, ya sa dole idan ana buƙatar shimfiɗa tafarkin ci gaba, a bullo da dabaru da za su sa ƴan Najeriya su samu damar yin amfani da basirar da Allah ya ba su. Yayin da gwamnati za ta buɗe musu ƙofar samun jari mai yawa da zai tasiri a bunƙasa tattalin arziki.
My reason for joining is that I want us to be a society where there is inclusion. So the fact that you're a young person or you're a young woman should not preclude you from the opportunities that our society can offer.
Madam Ezekwesili ta ce, idan har ta samu nasarar cin zaben, za ta shimfiɗa da irin dabarun da ta yi amfani da su lokacin da ta yi aikin minista domin kawo sauyi irin na zamani da zai sa Najeriya ta jera kafaɗa da takwarorinta da suka riga suka ci gaba. To ko yaya Ezekwesili za ta ayyana salon mulkin jam'iyyar APC? Obi ta ce,
is a project rescue Nigeria. Nigeria is in a precipitous place. We can't afford to all just be gazing while the same set of political class that produced this failure will keep perpetuating themselves.
Abi Ezekwesili ta ce, yin mulki ba wai mutum bane, ba wai halin mutum ake bi ba. Ya kamata ne ƴan ƙasa su taru su haɗa kai, su nemi irin abubuwan da ka kawo musu ci gaba ba tare da yin tashin-tashina ba. To ya zaki ja hankalin ƴan Najeriya su yadda da ke ganin cewa kina cikin waɗanda suka yi mulki a shekaru 16 da PDP ta yi?
There are people who were politicians in government, but some of us were simply technocrats who entered into government because we practiced a presidential system of government. So I faced the work that I went into government to do.
Na kalli lokacin da na yi aiki a matsayin lokaci da zan ba da gudummawa ta domin gina ƙasata. Na taka rawa a fannoni da dama, kamar fannin tsara hanyoyin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasata da fannin shawo kan harkar wutar lantarki. Zan ce na yi aiki tukuru.
I have been sacrificial in the way that I have led in my country. I had to take a 90% cut in salaries.
Na sadaukar da kai domin in bauta wa ƙasata. Babu yadda za a yi a haɗa ni da waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen wawure kuɗaɗen ƙasa. Ba za a haɗa ni da su ba. Ko a albashi, na karɓi kashi 10% ne na albashina. Kuma in kin lura, bayan da na gama aikin minista, na koma aiki a babban bankin duniya. Ina cikin waɗanda suka yi mulki da gaskiya. To ya Ezekwesili za ta ayyana mulkin jam'iyyar APC?
It's not about what I like, because it's not personal. It is the fact that you and I must stand for something. It is that any government whatsoever, that they must be accountable to their citizens and they must produce results of governance.
Obi ta ce, gwamnati ba mutum ɗaya da halayensa ba ne, na ko in so shi ko in ƙi shi. Gwamnati salon mulki ne, kowane gwamnati ya kamata ya amsa sunansa, ya ba wa al'umma abubuwan da za su kyautata musu rayuwa, ya kuma gina su a tafarkin ci gaba. Idan kin duba, za ki iya yin hulɗa da mutane da ke gwamnati, ko da ba kya son gwamnatin. Mu ne ya kamata mu zayyana wa gwamnati abin da muke so. Wani maki za ki baiwa wannan gwamnati na jam'iyyar APC?
I would say that they have performed below average. In every day, the president talked about economy below average. They talked about security below average. He talked about fighting corruption below average.
Suna tsaka-tsaki domin wannan gwamnatin bai burge ni ba. Ba irin wannan rawa ya kamata su taka ba. Kuma gashi har suna ma da niyyar dawowa. Su dawo su ne. Kin ce Buhari bai burge ki a mulki ba. Me zaki faɗa akan Abubakar Atiku?
They are the same thing. Anything born of the political class that we have known is the same. APC, PDP, There is no and. It is APC PDP. They share the same umbilical cord.
Dukkansu daya, duk wanda ya taba shugabanci a kasar nan, dukkansu daya suke, dukkansu cibiyar su daya, dukkansu MD ne da ba za ki iya raba su ba. Su ne suka sa wannan kasa cikin halin da take ciki. Dukkansu iri ɗaya suke. Ina nan zan yaƙe su a lokacin yaƙin neman zaɓe. Kuma salon mulki na zai zama mulki na gaskiya. Ni zan zama shugaba da za a yi alfahari da ita. Inji Madam Obi Ezekwesili.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mai bibiya kan zaben tsakiyar wa'adi da aka gudana a nan Amurka da mata da dama suka sami nasara domin neman darasin da mata a Najeriya za su koya a zaɓuka da ke tafe. Kafin nan a madadin wakilanmu Murtala Faruk Sanyina da Madina Dauda da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bai.